wake up early this morning, and already the sun is rising. Not just talking to me, she said, the only thing I wanna be. Sure, then I was long. Sure, then I was cold. But it belongs to me. I choose my reality.
Da 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 da